Hukumar zabe ta ƙasa a jihar Bayelsa na ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnan jihar da ya gudana ranar Asabar a ɗakin taro na tattara sakamakon zabe dake birnin Yenagoa. Zaben da na kujerar gwamna da ya gudana ranar Asabar a cikin wani yanayi na tashin hankali, bisa la'akari da yadda wasu ɗan bindiga suka umarce masu kada ƙuri'a da su kada ma wani bangare baya. Haka kuma ɗan bindigan sun sace wasu ma'aikatan hukumar zabe a karamar hukumar Ijata Kudu, lamarin da ya tada jijiyoyin wuya kuma ya kawo tsaiko yayin zabubukan. Haka kuma manyan 'yan takara guda biyu, musamman Timipiri Silva, ya zargi jam'iyyar PDP da cin zarafin mutanensa. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP, wato gwamna Doyi Diri, shi ma ya zargi cin zarafin mutanensa yayin zabubuka. Da hakan kuma na ji ta bakin al'ummomin jihar ta Bayelsa da suka yi zaben cikin tashin hankali, ga ma abin da suke cewa.
The results are not yet out, but with what we saw in the field today, Nigeria wants to practice democracy. Military should leave us. Police should.
Wannan yana cewa ne har kawo yanzu muna jiran a fadi sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da muka zaba. Kuma abin da nake gani a jihar ta Bayelsa, tabbas idan muna son demokradiyyar Nigeria ta ci gaba, to dole ne sai mun ɗebe hannun jami'an tsaro cikin lamuran zabe. Su ma 'yan sanda dole ne a ɗebe su idan ana son harkoki su daidaita a jihar ta Bayelsa. Kuma suna da hannu ga magudin zabe, ko da yake dai sun sha bakar wahala, sun yi kwanaki a kan titi. Ita kuwa wata 'yar jihar ta Bayelsa ta ce,
"This election was very fine and all the home policemen and army, they did very well today."
Tana cewa ne suna Tami Joyi, ta ce zaben gwamnan jihar ta Bayelsa ya yi kyau, 'yan sanda da sojoji sun taka muhimmiyar rawa, sannan kuma na zabi wanda nike so ya jagorance ni a matsayin gwamnan jihar ta Bayelsa. Daga bisani kuma sun yi alƙawarin za su bani wasu makudan kuɗi bayan na jefa ƙuri'a, na neme su da yamma na rasa. Sannan kuma abin da ya ja min hankali shine naga suna baiwa kowa naira 5,500.
They shared 5,000 each person, 5,000.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta tabbatar da cewa an samu tashin-tashin a yayin zaben na kujerar gwamna a ranar Asabar da ta gabata. Rundunar dai ta ce ta samu ceto wasu ma'aikatan hukumar zabe da aka sace. DSP Asmin Busuwa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
A safen jiya ne wannan abin ya faru, amma da muka turo 'yan sanda da sojoji da wayan suka yi ta damun su a cikin gurin tekun, sun bi sun sake shi. Sun sake shi wanda aka kama shi dan aiki da INEC dai wanda aka kama dai su take.
Yanzu wannan hali jihar take ciki, misali ana samun rahotanni nan da can kamar akwai damuwa. Kamar menene kuka bincika yanzu?
Gaskiya zabe yayi kyau, an yi shi a cikin lafiya. Akwai dan matsaloli guri kadan kadan wanda kuma mun magance shi.
Kamar can kan ruwa kuna da labari, kamar mutane na kuka ana samun matsaloli a can kan ruwa, ko ba ku samu labari har da
kike? An samu matsaloli amma ba abinda ba mu iya mun magance shi ba. Mun magance matsalolin da aka samu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.